Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya na kokarin ceto rayuwar wata yarinya 'yar shekara 4 da wani dan shekaru 54 ya aura bisa ga al'adar garin Akide. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin na wannan makon ya ziyarci wata makarantar Islamiyya a jihar Kaduna, inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancin makarantar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraba ne 'yan jam'iyyar Republican da ke Majalisar Wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko akan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafiyar da abin da suka kira tashin hankali akan iyakar Amurka da Mexico. Cikin wani jawabin bude sauraro na minti 20, shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gida a majalisar dan jam'iyyar Republican Mark Green ya raba abin da yace hujja ce akan batun tsige sakataren. Yace sakatare Mayorkas ya yi biris da kin aiwatar da dokokin da 'yan majalisar suka zartar da ganga, lamarin da ya jefa kasar cikin rashin tsaro. 'Yan Republican dai sun zargi Mayorkas da laifin samun dandazon 'yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico, da cewa jam'iyyar ta Republican tuni ta kaddamar da bincike na tsawon shekara guda akan ayyukan sakataren. A kokarin shi na baya-bayan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a Gaza, sakataren harkokin Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani hari gagarumi a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain a Manama a ranar Laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya. Ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai, kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu. Ƙasashe sama da 20 da suka hada da Bahrain sun lashe takobin yin daram ga 'yancin bi ta ruwan na Bahar Maliya, cewar Blinken bayan tattaunawar shi da Sarki Hamid bin Isa Al-Khalifa na Bahrain. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwa da ke bi ta kogin Bahar Maliya, inda ya yi kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthin ke kaiwa akan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba, amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin kayayyakin abinci, magunguna da makamashi. A cikin wani wato yardajin daftarin kwamitin da kasashen Amurka da Japan suka rubuta, mambobin kwamitin sun yi kiran da a gaggauta taka burki ga hare-haren. Suka kara da cewa hare-haren na haifar da cikas ga sha'anin cinikayya a duniya da 'yanci da damar su ta tafiya akan ruwa da ma sha'anin tsaro da zaman lafiyar yankin. Wannan matakin da yana zuwa ne a matsayin martani ga jerin hare-hare ta amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da tunkarar jiragen da ke tafi akan ruwa da mayakan ke yi ta amfani da kananan jirage, lamarin da ya dagula harkar tafiye-tafiye akan ruwan mai matukar muhimmanci da ya haɗa ruwan yankin Arabia da na Mediterranean. Ana dai sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu bude taskar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya da wasu kungiyoyin kare haƙoƙin ƙananan yara na ƙoƙarin ceto wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru 4 da wani ɗan shekaru 54 ya aura bisa dalilin cewa a wata rayuwa a can baya sun taɓa aure kafin daga bisani suka sake dawowa duniya a matsayin rayuwa ta biyu. Wannan dai ba sabon abu bane a al'adar al'ummar Akede da ke karamar hukumar Sagbama. Ga Lamida Abubakar Sokoto, wakilin muryar Amurka, da ƙarin bayani.
Wannan lamarin da ya faru ne a garin al'ummomi a Kede da ke garmar hukumar Sagwama a jihar Bayelsa, inda wani mutum mai suna Elder Abos dan shekaru 54 da haihuwa ya yi yunkurin auren wata karamar yarinya yar shekaru 4, tare kuma da nuna cewa dama can baya kamin mutuwa miji da mata ne a wata rayuwa da suka ce sun yi a baya can. Yanzu dai sun dawo a matsayin rayuwa ta biyu a duniya, tare kuma da karfin mutanen boye kamar dai yadda mutanen garin suka tabbatar. Haka kuma sun shaida cewa tsohon mijinta ne a wancan lokaci da ya gabata. Tuni dai hukumomi a jihar ta Bayelsa suka kalubalanci dagacin da yayi ruwa yayi tsaki, wani ganin cewa an kulla wannan aure. Haka kuma sun tabbatar da cewa wannan da dadayyar al'ada ce da ta shafi mutanen Ejo a jihar ta Bayelsa. Wata madam Macy John dake Ejo ta Kudu ta yi wa muryar Amurka karin bayani kan yadda lamarin ya faru.
Sunana Macy John daga Bayelsa daga Sagoma Local Government. Lele maganan ga da muka jiya ga wanda ke faruwa ga garin mu. Mutanen ga sun yi aure dama daga rayuwan baya suka yi auren, aka hada musu auren ta gargajiya, amma sun dawo ga wata rayuwa sabo kuma suna suka ce za su hada auren, amma auren na gargajiya na, amma mu ba da mun ba, don mu ba cikin gargajiya muka, amma sun ce za a sake yi musu auren. To lele mu mata ba mu ji dadi ba, amma mu gode Allah da gwamnati suka shigo ga shi da NGOs da suka shigo ga maganan ga, so muna roko a sa mana hannu a taimake mu don yaran mu ka a sake samu irin hadirin ga ko irin abin ga kuma.
To yanzu kenan ku ba ku yadda da wannan ba?
A'a, mun ba mu yadda da shi, ba mu yadda da shi, ba mu ma yadda da shi, don gargajiya na mu yanzu ga rayuwan ga yanzu mun ba mu yadda da shi, amma an ce ana yi amma ga duri, amma yanzu mun ba mu yadda da shi.
To a matsayin ki na uwa, ya kika ji garan ki a ce kila yake ce za a hada da dan shekara 54, kaman zaki yadda ki amince?
Ina ni bazan yadda ba. Bazan yadda ba.
Me yasa ba zaki?
A ce namiji shekara 54 da yarinya shekara 4, ina bai ma yuwa. Mu ba mu yadda ba. Ni kuma ni ban yadda a ce yata mace shekara 4 a hada da aure namiji 54, a'a. Ni bazan yadda a daura auren.
To kaman yanzu wannan community na Sagoma a ce inda wannan lamarin ya faru, kaman ana zaune lafiya, babu wani tashin hankali idan ba a bari aka yi wannan auren ba? Misali duk da jami'an tsaro sun shiga da ma gwamnati.
Za su zauna lahiya. Tun da dama su ƴan gargajiya na sun yadda da shi. Suna za su zauna lahiya. Su ba su da masala don su saba yi. Wanga ma kila ma ba na hurko na. Tun da shi abun ya zama culture din su, ya zama abin gansu, aldinin su. Muna so gwamnati su shiga. Ko ha police, ha NGOs, kowa su shiga su saba. Don uwayen ma kila wa'ansu cikin su ba su jin daɗi, amma kila su ba su da voice ko ba su iya magana. Amma yanzu mu muna kira su shiga.
Wannan bikin aure dai da daɗi yar al'ada ce, inji wani ɗan jihar Dr. Inwagidi Bomu ya ce.
Story appear to be something that has to do with African tradition.
Yana cewa ne wannan lamari na da jibi da al'ada musamman ta Afirka, domin yadda wannan lamarin yake shine mutumin mijin yarinyar ne a can baya kamin mutuwa, kuma yarinyar tana neman sa ne ruwa a jallo. Muna da yakinin haka. Haka kuma rashin gudanar da wannan auren zai iya jallin hasarar yarinyar, wato za ta iya mutuwa.
Which they implemented.
Dr. Inwagidi dai ya kara da tabbatar da cewa
it related to African traditional religion, but in particular now Ijo is their belief system which they implemented.
Wannan al'ada ce ta Afirka da ke cikin jinsi a tsinken mutanen kabilar ta Ejo a jihar ta Bayelsa. Gwamnatin jihar ta Bayelsa dai ta ce ta kamo mutane masu ruwa da tsaki a wannan lamarin, kuma nan gaba kadan za ta gurfanar da su a gaban kuli'a, musamman waɗanda ke kokarin da wannan aure. Madandise Obise ita ce shugabar wani shiri na kare haƙƙin jinsi na bil'adama a jihar Bayelsa, ta ce.
So we are sad with what has happened and as a state we condemn the act in its entirety.
Tana cewa ne wannan abin takeici ne, kuma akan idan jama'a a wannan yanki na kabilar ta Ijo wannan aika-aika ta faru, waɗannan ma'aurata sun ba mu kunya, kuma za mu yi ruwa mu yi tsaki mu ga ba aiwatar da wannan aure ba. Ko da yake dai dama a baya sun ce ce miji da mata ne, kuma mun ji takaici tare da yin Allah wadde da wannan lamarin da ya faru. A matsayin mu na gwamnati, muna daukar matakai da suka kamata tare da kungiyoyin sa kai don ganin cewa an ceto rayuwar wannan yarinyar. Muna kira gare ku da ku kwantar da hankalinku. A matsayin mu na gwamnati, ba za mu bada kunya ba, za mu yi ruwa da tsaki domin ganin cewa wato an ceto hakkin wannan yarinyar. Idan ba manta ba dai, gwamnatin jihar Bayelsa ta yi kokari wajen ganin cewa ta aiwatar da wata doka ta kare hakkin mata a jihar ta Bayelsa. Kuma a tsaye muke, gwamnan jihar ta Bayelsa Musa Doyidiri ya ce ba za a yi wasa ba da wannan lamarin. Uwaye da dama dai na ganin cewa wannan batu na auren kananan yara wani babban batu ne da ke ci gaba da nuna cin zarafin jama'a a jihar ta Bayelsa. Wata Ada Indubisi da ke zaman uwa ta ce,
"My name is Ada Indubisi. For me, is I can target a child abuse and I think it should be stopped immediately."
Tana cewa ne, ni a gani na wannan cin zarafi ne musamman ga kananan yara, musamman wannan yarinya yar shekaru 4, kuma ya zama wajibi ga hukumomi da su dauki kwara ran matakai domin ceto rayuwar wannan yarinyar. Ina kira ga al'ummar jihar Bayelsa da su hada hannu domin ganin cewa an samu nasara. Waɗannan ƴan kungiyoyin asiri ne ke asirance-sirance su cika ransu ba babbaka. Rundunar ƴan sandan jihar Bayelsa dai ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce ta gayyato waɗanda lamarin ya shafa. Daga bisani kuma ta mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa, kuma zuwa yanzu gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti inda za a ci gaba da bincike domin ganin an kwato hakkin wannan yarinyar.
We invite our state government and they are taking over the case. That one is a state something.
Okay, state matter.
Yes, a state matter.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Haɗin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take a Ukraine na janyo Allah wadai daga ƙasashen duniya, ciki kuwa har da kamatan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Rasha ke da wakilcin dindindin a cikinsa. A jiya Laraba ne mambobin kamatan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bada wato da suka hada da Birtaniya, Faransa, Japan, Malta, Koriya ta Kudu, Slovenia, Amurka da Ukraine suka yi Allah wadai da mugun hare-hare uku ta sama da Rasha ta kai a ranar 30 ga watan Disamba bara da ranar 2 da kuma 6 ga watan Janairu. Kwamitin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa an kai waɗannan muggan hare-hare ne a wani ɓangare ta yin amfani da makami masu linzami samfarin ballistic da makamin da ke cilla makaman masu linzami na samfarin ballistic da aka samo daga ƙasar Koriya ta Arewa. A makon jiya ne dai mai magana da yayin kwamitin tsaron ƙasar Amurka John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa lalle waɗannan hare-haren sun yi kamari kuma abin damuwa ne matuƙa. A ranar Laraba, gidan talabijin ɗin ƙasar Belarus ya rawaito cewa hukumomi sun aike da wani rukunin yaren Ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin Ukraine da Rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta Belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin wutar gobara. Ukraine da ɓangaren 'yan adawa na Belarus sun yi zargin cewa Rasha ta gama baki da Belarus inda suke aikewa da ɗumbin yaren Ukraine zuwa Belarus ta hanyar da bata dace ba, lamarin da masu caccaka suka bayyana da matsayin wata farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su kaunaci Rasha. Rahoton na jiya Laraba ya bayyana yara 35 da aka ɗauko daga garin Anstreyes da ke gabashin Ukraine da Rashan ta mamaye, inda hukumomin Belarus ɗin suka ce sun aike da yaran ne zuwa garin Moglev da ke kudancin Belarus.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar.
Shehu Erdow Literature Slow but okay da sako ga al'umman Najeriya.
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria.
salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa aka tsarata in kuwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tuki
Najeriya 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa aka tsarata in kuwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tuki
Najeriya 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Najeriya
muna da arzikin kasa a Najeriya muna da arzikin mutane a Najeriya akwai yawan jahohi a Najeriya kabilu daban-daban a Najeriya sana'o'i kala-kala a Najeriya muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu ai Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya
Najeriya 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Najeriya
kabilanci da addini duk mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin
har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 60 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma Jagorancin al'amuran jama'a matsayi ne da a lokuta da dama kan zamewa na kasassu wani abu mai wuyar samu sakamakon yadda har yanzu a kasashe masu tasowa a nahiyar Afirka mutane da dama ke da jahilci game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a matsayin gudunmuwar ayyukan ci gaban al'umma abin da yasa kenan shirin na wannan mako ya ziyarci wata makarantar Islamiyya a jihar Kaduna inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancin ta kamar yadda za a ji a kashin farko na wata tantunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara
na'am sunana Dalhat Sabi Muhammad ni nake jagorancin wata makaranta ta Islamiyya dake angon Badarawa mai suna Madrasatul Nurul Islam Badarawa Kaduna ita ce kusance makaranta ta farko akan irin wannan tsarin a wannan angon ta mu da muke cikin Badarawa Kaduna
karga tubalan mutane za su yi mamakin cewa wanda Allah ya jarabta da irin wannan na kasa zaga cewa kila ko sun kare a bara kai kashi makaranta ce ba ma kana kora ba kai kake jagoranta ya kuke gudanar da jagoranci alalin ga irin halin da ake ciki
to ai ka san shi jagoranci kawai da hikima ce daga Allah subhanahu wataala da kuma kaddara idan Allah subhanahu wataala ya dora maka kuma kaddara cewa kai ne diyan da za a insha Allah kai ne kuma kun kula cikin da tabbatarwa kamar yadda aka saba to ba wani bambanci dama shugabanci ne kai ine nayi bari na bari ko ka kawo tsari wataƙila wanda da ba a yi a zo da shi a jarabta a gani man yayi daidai shi kenan an samu kuskure a gyara da shauransu
amma kana shiga aji koyarwa
har yanzu ina shiga aji ina koyarwa kamar yadda na taso tun daga farkon dama ai ba da shugabancin na fara ba da karantarwar na fara daga ta hanyar karantarwar ne har na kai matsayin shugaba
kila ma an ce ka fara koyon naka karatun kafin na kasar ta zo ko ko kana cikin yanayi kila tun kana yaro dama akwai
ta ni dama na lokacin da mahaifiyar ta haife ni ina ganin shekara ɗaya dan wani abu na fara taka da kawo guna to da Allah ya kaddara hukunci zai hau kaina na fito cikin gida ba tare da sani ba kofar gidan mu akwai kwalbati gudun tsallaka sai na fada ciki to wannan fadawa cikin shi ya jawo mun na rasa kawaguna gabaki da sun yi bakin abin da zasu yi na kokari gurgudan abin da zai yi na magani amma dai hukuncin Allah ya riga ya kaddara so ni tun ina karmi na taso daga gurin tata ba wai daga baya ne abin da same ni ba saboda haka kamar yadda ka sani a kasan Hausa da can yan shekarun baya in yaro ya dan daga akan dauke shi daga gida a tura shi makaranta gurin karatun musamman karatun alkur'ani to ni ma iyaye na kusan abin da suka yi min kenan na dan dagawa ba abin na gida ba nan angon sarki aka haife ni dan da suka cilla na zaria in tafi gurin karatu
haka ba kafa
a haka aka tura ni na tafi sai da dan saukin kai da na samu da damun da na samu makarantan tana kusa da gidan kakata ce ta bangaren mahaifiya to ita ba kada ce ta la'akari take lura da ni na komai da kuma wanda ya shafi wannan ne ma taimaka min da kusan ban saba da bara ba dan zamu je mu karatu ne kai mun taso in dawo gida in kwanciya ta lokacin karatu ya in koma mu je mu karatu duk da kasancewa in an fita ba lokacin karatu ba ana iya fita yawace haka nakan bi dalibai abokan karatu mu dan yawace mu amma ni ban saba da injin tankari kan ce mun ba ni kaza ko
ya kace wajen bin dalibai a lokacin tunda kai ga abin da kake
wa ka san dalibai wayansu akwai masu tausayi akwai kuma sabo dan wani lokacin ma koda na zan ki bin su cikin su wani zai takura sai an je da ni sai mun fita nan tare saboda shakuwa da kuma kasancewa tare da ake da shawaransu to duk irin wayannan gwagwarmaye da haka muke ta yi
kamar kana tafiya da kafa ne haka ko kana tafiya da sanda irin wanda ake dogara ko ko da ke
rafe nake yi
kuma haka su tafi da
haka nan har wata kalma suke amfani da ita wanda wannan kalma takan karfafa mun gwiwa wajen bin su cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba to kaga wannan kalma da suke ita suke amfani suke karfafa ni ce in daure haka nan mutum ko yaya ne
a lokacin ajin ku akwai masu irin wannan abin naka
ina ganin tun daga karatu na allo da na fara daga zaria har nan da na dawo nan gida kaduna na shiga bangaren boko da shauransu ban yi aji ɗaya tare da wani mai larura irin ta ba kusan kowane aji kusan ni kadai ne a cikin ajin masu irin wannan
shekara nawa kai a makarantar allo a zaria
to a zaria na shekara wajen 5-6 haka to wata rana na dawo irin gai da iyaye da shauransu to sai babban yayan mu sai ya ce ba zan koma ba me dalilin suka ce a sai ce ai kusa da gidan shi akwai wata makarantar
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa a madadin malam Dalhat Sabiu Muhammad daraktan makarantar islamiyya a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana
da Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic ya soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin sa shine bukin ranan kundin tsarin mulki. Kada ku yi gyara a kundin tsarin mulkin, a karfafa ma'aikatun jama'a. Attorney General kuma Minister Shari'a Godfred Yabuwa Dame shine yake kira kada a yadda a yi gyara mai tsanani a cikin kundin tsarin mulkin na 1992 a cikin wata hira da jaridar Daily Graphic domin bayyana da ra'ayinsa akan buƙatar sakewa kundin tsarin mulkin gyara tare da bukin ranar wato kundin tsarin mulkin. Ya siffata kundin tsarin mulkin na 1992 a matsayin ɗayan mafi kyawun kundin tsarin mulki a duk faɗin duniya. Ita kuwa jaridar Chronicle wannan labarin Wato Purpose Limited ta shirya taimakawa cigaban Afirka da kuma ajandar zama ƙasar da ta samu cigaba. Jaridar ta ce Mr. Alexi Kefosu babban jami'in zartarwan Purpose Limited wato company ne na electrical da kuma civil engineering ya ƙarfafa manufar kamfani wadda aka kafa shekaru 32 da sun ka shuɗe wurin taimakawa cigaban Afirka da kuma tabbatar da ajandar ta na zama ƙasa ta samu cigaba. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin tarwaito masu jarrabawa a jihar Borno na bukatan a biya su kuɗin jarrabawar su na wasi na shekara ta 2023. Jaridar ta ce masu jarrabawa a jihar Borno sun husata su dangane da cigaba da jinkiri wurin biyan su ainihin deyar su na yin makin jarrabawar West African Certificate Examination wasi a takaice na shekara ta 2023 duk da cewar sun cika aikinsu da kuma gabatar da sakamakon jarrabawan har yanzu suna nai zaman jiran tsammani ne don haka suke kira maza a biya su kudinsu. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta ruwaito wannan labarin canje-canjen da ake niyayye a ainihin shugabancin sojojin kasar ba na siyasa ne ba inji shugaban kasa. Kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin, jaridar ta ce ofishin shugaban kasa ta fito fili ta ƙarya zargin da ake cewar canje-canjen da ake niyayye a shugabancin sojojin Ghana wato dalilai ne na siyasa. Game da ofishin ya ce ba a taɓa yin wannan tunani ba balle ma har a ce za a gabatar da wannan canji na shugabancin sojojin kasar. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam, a takaicen a jiya Laraba ne yan jam'iyyar Republican da ke majalisar wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko a kan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafiyar da abin da suka kira tashin hankali kan iyakar Amurka da Mexico. Cikin wani jawabin buɗe sauraro na minti 20, shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gidan a majalisar ɗan jam'iyyar Republican Mark Green ya raba abin da ya ce hujja ce a kan batun tsige sakataren. A kokarin shi na baya-bayanan na ganin an kaucewa yaɗuwar yaƙin da ake yi a Gaza, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargaɗi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka ƙaddamar da wani gagarumin hari a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain a Manama a ranar Laraba cewa haƙiƙa sun samu hari mafi girma a jiya. Ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai, kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa a kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya, inda ya kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan ƙasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba, amma barazana ce ga tattalin arziki da haddasa ƙaruwar farashin abinci da magunguna da ma makamashi.
Kuma sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.